sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 9 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a ba mu kanin labarai
to Ladan shugaban Koreya ta Arewa ya jagoranci wani gagarumin faretin soji a kasar Wani shugaban yan sanda Afghanistan ya rasa ransa a wasu harhari da Taliban ta kai. Sannan shugabannin yankin gabashin Afirka na yaba ci gaban da ake samu wajen sasanta rikicin Eritrea da Djibouti.
To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an tabbatar da mutuwar wasu jami'an tsaro uku a jihar Plateau.
Eh amma an kace sojojin ku guda nawa?
Guda uku.
Yanzu wani hali ake ciki?
Yanzu dai komai dai ya lafa.
A can jihar Taraba kuma hukumomi ne suka bayyana damuwar su akan yadda yan gudun hijira daga kasar Kamaru ke farara a Najeriya.
Gwamnan Taraba da ya ba da izini ya furin kudi muka siya kayaki muka kai musu a kurme muka kai wasa da takun inda suke duka mun je mun ba su.
Ha kuma muna da rahoto akan halin da yan Boko Haram suka kai a jihar Borno. Kana idan muka shiga Niger ko gangami akai akan ci gaba da nuna kyamar harajin wannan shekarar da gwamnatin kasar Jamhuriyar Niger ta fitar. Kana Hafsat Muhammad ta shigo da shirin ta nan idan kwaya ta narke sai amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Koreya ta Arewa ya jagoranci wani gagarumin faretin sojin kasar yayin bikin murna cikar kasar shekaru 70 da kafuwa. Sai dai ba a dandalin Kim Son na biyu da aka saba yin wannan taro Kim Jong-un ya yi jawabi ga dandazon mutanen da suka hallara ba. Faretin ya hada har da baje tankunan yaki, makamai masu linzami da rundunonin soji daban-daban na kasar ta Koreya ta Arewa. Kodayake a wannan shekara bikin bai hada har da baje sabbin makamai masu linzami da kasar ta kera a baya-bayan nan ba. A maimakon haka sai bikin ya fi mai da hankali kan irin matakan da gwamnati ke dauka wajen bunkasa tattalin arzikin kasar wacce aka mai da ita saniyar ware. Wannan fareti da aka yi na zuwa ne a wani muhimmin lokaci ga kasar ta Koreya ta Arewa wacce ke kokarin kyautata dangantakarta da Amurka. Bayan taron kolin da shugaba Kim ya yi da takwarar aikinsa Donald Trump a farkon shekarar nan. Hukumomin Washington na so ne Koreya ta Arewan ta kwance damarar makaman nukiliyanta yayin da takwarorinsu na Pyongyang ke son Amurka ta tabbatar da tsaron kasar baya ga wasu bukatu kafin ta kwance damarar makamanta na nukiliyan wanda har ila yau hakan shi zai bude kofar tattaunawar da za a yi a nan gaba. Wani shugaban yan sanda a wani lardi na ɗaya daga cikin dimbin jami'an tsaron da aka kashe a Afghanistan a wasu harhare da yan kungiyar Taliban suka kai cikin tsakiyar daren jiya. Harharan sun auku ne a tsakiyar yankin gabashin Maidan Wardak da yammacin Herat da kuma arewacin lardin Baglan a cewar jami'ai. Wani kakakin gwamnatin yankin Maidan ya faɗa wa muryar Amurka cewa yan kungiyar Taliban sun farma yankin Demirdad da tsakar daren Asabar inda suka kashe shugaban yan sanda Sa'id Yunus Husaini da wasu jami'an tsaro goma. Abdulrahman ya kore jita-jitar da ake ta yadawa kewacce ke cewa yankin Demirdad na gab da kubcewa jami'an tsaro. Inda yake an aiki da karin dakaru domin a kubutar da yankin da ya fada hannun maharan. A wasu rotani na daban, bayanai sun ce wasu jerin harhare da kungiyar ta Taliban ta kai akan sojoji da 'yan sanda a lardin Baglan da ke kasar ta Afghanistan sun yi sanadin mutuwar jami'an tsaro akalla 20. A ɗaya bangaren kuma hukumomin yankin Herat su ma sun tabbatar da mutuwar jami'an tsaro 9 a wani shingen bincike yayin da wasu 6 suka jikkata. Taliban dai ta yi ikirarin cewa ta kashe jami'an kasar 60 sannan ta kwace dimbin makamai daga hannunsu. Kusurwar yankin gabashin Afirka da ake kira Horn of Africa a turance na ci gaba da kokarin ganin an sasanta rikicin diplomasiya tsakanin Eritrea da Djibouti inda jiya Juma'a aka sanar da nasarar wani yunkuri na sasanta kasashen biyu. Shugabannin ciki da wajen gida a yankin sun nuna farin cikinsu kan wannan sabon yunkuri. wanda har ila yau ake sa ran zai kyautata dangantaka tsakanin Eritrea da bangare guda da kuma Ethiopia da Somalia a gefe daya. Rikici tsakanin Eritrea da Djibouti ya samu asali ne tun bayan wata tarzoma da aka samu akan iyakokin kasashen biyu a shekarar 2008 wacce ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Lamarin ya kai ga bangarorin biyu sun kama fursunonin yaki inda aka yi ta yunkurin sasanta su amma abin ya ci tura. Jakadan Djibouti a Majalisar Dinkin Duniya Muhammad Said Duale ya ce wannan lokaci shine mafi dacewa da kasashen yankin gabashin na Afirka za su tallafa wa juna. Ministan harkokin wajen Somalia Ahmed Isa Awad ya faɗa wa sashin Somalia na muryar Amurka cewa Somalia ta taka muhimmiyar rawa wajen sasanta Eritrea da Djibouti, yayin da shi ma ministan harkokin wajen Ethiopia Wakne Gebeyahu ya faɗa sashin Amharic na muryar Amurka cewa samun sulhu tsakanin Eritrea da Djibouti zai taimaka matuƙa a yankin wajen tabbatar da ci gaban yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magoya bayan shugaban 'yan adawa a Rasha Alexei Navalny wanda ke kulle a gidan kaso sun gudanar da zanga-zanga a sassan kasar a yau Lahadi. Masu zanga-zangar suna boron ne domin kalubalantar wani shiri na ƙara shekarun da ma'aikata za su kai kafin su fara karɓar kuɗaɗen fansho. Zanga-zangar na zuwa ne a daidai lokacin da jama'ar kasar ke shirin zaɓen yankunan kasar ta Rasha. An dai shirya Navalny zai bayyana a wajen zanga-zanga a birnin Moscow, to amma a watan da ya gabata wata kotu ta same shi da laifin karya dokar gudanar da zanga-zanga, inda aka yanke mai hukuncin zaman gidan kaso na tsawon kwanaki 30. Jagoran 'yan adawun ya kwatanta tsare shin da aka yi a matsayin wani shiri na kawo cikas ga zanga-zangar, wacce ke adawa da yunkurin ƙara shekarun da ma'aikaci zai fara karɓar kuɗaɗen na fansho. To amma duk da cewa yana tsare, magoya bayan Navalny sun gudanar da zanga-zangar wacce aka yi a sassan ƙasar, wacce kuma gwamnati ba ta ba da izinin a yi ba. Wata ƙungiya mai sa ido kan ƙasashen da ake nuna mulkin kama karya da ake kira OVD Info ta ce an kama masu zanga-zanga ƙalla 153 a sassan ƙasar, yayin da ake zanga-zangar a birane da yawansu ya kai ƙalla 80. Ita dai gwamnatin ta Rasha na so ne ta maida shekarun fara karɓar kuɗaɗen fansho daga 60 zuwa 65 ga maza, mata kuma daga shekaru 55 zuwa 60, sauyin da ake so ya fara a aiki a gabaɗi.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tabarin buɗe taskar rahotannin namu da rahoton kashe wasu jami'an tsaro uku da aka yi a jihar Filato. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar tsaro da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta tabbatar da mutuwar jami'an ta uku a yankin ƙaramar hukumar Barikin Ladi a nan jihar Filato. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Filato Manjo Umar Adam ya ce jami'an nasu sun gamu da ajalinsu ne yayin da suke gudanar da aikinsu na wanzar da zaman lafiya a yankin.
Don kwanaki hudu da suka wuce akwai hare-hare da aka samu ta wasu ƙauyuka a nan Barikin Ladi, wanda 'yan bindiga da suka je suka farma wani ƙauye suna ta harbari. To a wajen aiki ne dai tabbatar cewa sun sai da kwantar da tarzoma, to a nan haka ya kasance.
Amma an kashe sojojin ku guda nawa?
Guda uku.
Yanzu wani hali ake ciki?
Yanzu dai komai dai ya lafa, kuma mun ma yi ƙarin ma'aikata saboda ya kasance sun samu sun baibaye ko'ina a cikin wannan ƙananan hukumomi na can Barikin Ladi, don a cikin wata cewa ba a samu karaya na doka ba.
Don kusan watanni uku kenan rikicin ya tsananta musamman a ƙananan hukumomin Barikin Ladi, Jos ta Kudu, Riyom da wasu sassan ƙaramar hukumar Basa. Honorable Peter Genden shine mamba mai wakiltar Barikin Ladi a majalisar dokokin jihar Filato, ya mun bayani kan abubuwan da ke faruwa.
Kwanakin nan dai gaskiya kashe-kashen nan da sace-sace kuma da ta shana ya gurace mutane shine ya zama kamar abin da yake faruwa yanzu kusan kowane rana. Mutane ba su zama cikin hankalinsu yanzu, kowane rana sai an kashe mutum biyu ko uku ko huɗu haka. Mun yi majalisa, mun yi magana, kin san namu dokoki ne. Su majami'an tsaro su ya kamata su ɗauka mataki da su kare wannan abin gaba ɗaya.
To akwai kashe-kashe na mutane, sannan kuma akwai satan shanu wanda su ma makiyaya ke ganin kamar wani lokaci kan sace musu shanu ne kun duba waɗannan batutuwa da hanyoyin da za a magance su
gaskiya shi da guda daya satan sharin nan kabilu da suke nan a wajen ma ana sata musu shanu Fulani ma ana sata musu shanu araba kowane lokaci yake sata shanun nan ba
sakataren kungiyar Mietti Allah karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo shi ma yayi tsokaci
kwanakin baya wanda ina ga bai wuce sati ɗaya da shige akwai satan shanu da aka yi kuma aka kashe makiyayin to ba dade ba aka ce mu an fara ko wani anguwan su na kira komanda na gaya masa ga abin da ke faruwa a yankin Jau amma iya bayanin da nake da shi kuma na samu tabbaci da shine sojoji suke koran mutane mu suna ta harbi su kenan don sun jima mutane rauni akalla mutum 10 sha 2 gaba daya suka shiga anguwar su su shilla mata wuta suka kone ta gaba daya yanzu aka magana da muke da ke ko gida daya babu a tsaye duk sun kone halin da ake ciki mutane kuma suna nan ba wurin da suke zama ba wurin kwana wasu sun dan samu mafaka a cikin dan uwa haka dai ko su wasu kuma haka suke yanzu haka a waje a rigagen
kan korafe-korafen da al'ummomin ke yi kan jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar tsaron ta STF Manjo Umar Adam yace suna gudanar da aikin su ne bisa ka'idar da dokar ta gindaya musu
yawa kuma aikin nan don mu tabbatar cewa an dawo da zaman lafiya da yake wannan jiha na Filato kowa kuma ya zauna yayi sana'ar shi yayi aikin shi ya samu dai ya saki a matsayin shi na ɗan Najeriya
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Masa adawa sai bari zo so shawa cikin dawa filin daga
To a gaida Zainab Babaji a can jihar Borno ko yan Boko Haram ne suka sake kai hari kuma suka yi illa kamar yadda wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aika mana a cikin wannan rahoton
Mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Mandurkwa ya tabbatar da harin da aka kai garin Gudumbali dake arewacin Borno da ya sanadiyar tarwatsa al'umman wannan gari bayan sake bude wannan gari a ranar 29 ga watan Mayu 2018 da babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratayi wanda har ma ya alƙawartawa al'umman wannan gari cewa za su ci gaba da ba da kariya ga al'umman wannan gari saboda muhimmancin da garin Gudumbali ke da shi game abin da babban hafsan ke cewa a wancan lokacin
Bali was one of the strongholds of the present Boko Haram sect which was illegally occupied by them
yace garin Gudumbali na daga cikin manyan garuruwa da ke da muhimmanci kwarai da gaske wanda yan kungiyar Boko Haram suka kai gida a ciki a baya amma daga bisani rundunar sojojin mu suka fatattake su kuma mun sake kwato wannan gari a yanzu hakan mun sani cewa garin Gudumbali yana da muhimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga garin da kuma yake hadaren harkokin kasuwanci wanda har ya hada da ma wasu kasashe don haka za mu ci gaba da baiwa al'umman wannan gari kariya sai dai wannan hari na garin Gudumbalin haƙe cewa ya maida hannun agogo baya ganin cewa al'umman wannan gari na ci gaba da fitowa daga ciki wanda ma wasu rahotanni ke nuni da cewa yayin gungiyar Boko Haram ne suka karbi ragamar shugabancin garin sai dai rundunar sojan har yanzu bata ce komai akan wannan harin ba wanda shi ma mataimakin gwamnati Alhaji Usman Mandurkwa bai bayani game da adadin mutanen da ko suka rasa rayukansu ko kuma suka bace ba na dai samu zantawa da wanda ya tsallake rijiya da baya ya kuma samu isowa cikin garin Maiduguri sakamakon wannan hari ga dai abin da ke shaida mun
sun ce da a cikin masu ka kamar ƙarfe 4 suka tafi
na asuba ko na yamma
na asuba
ranan me kenan
ranan juma'a kamar da marace haka ƙarfe 5 suka zo amma da shi suka kwana sai da kamar ƙarfe 4 na tare suka taho
tura suka shiga me suka ce maku
eh mun dun kama haka ne suka ce ba ta taba kowa haka amma suna ta dan wuta da sojoji haka suna ta dan yawo cikin gari haka duk suka wani
a cikin garin Guzama da
eh
babu isa sun sojoji ne har za a ce sun shiga suna ta yawo a cikin gari
eh haka ka wallahi za a ce ko babu isa sun sojoji ne amma dai haka dan alhamdulillah sun yi kokari kuma
sojojin ko amma akwai lokacin da muke samu cewa kamar yanzu ma ba sojojin ba sa cikin garin
eh a lokacin da muka zo sojojin akwai saura
akwai kone-kone da suka yi
eh akwai gwane-gwane sun yi gwane
na gidajen mutane ne ko ma'aikatu
eh akwai na ma'aikatan da suka gwana kamar su waje inda sojojin suka dan jama da nan abin nan suna ta dan gwane-gwane
yanzu kamar mutanen Guzamala duk wani hali suke ciki ne tun lokacin da aka ji aka sake bude wannan gari kuna kun baro kayan ku a can
wallahi ga ni ma daga wannan taguwa guda da ka wado ne na yi za wallahi
iyalanka fa
kuma ga kawai sai na san ba kai yanzu dai muna neman kawai taimako in Allah ya kaddara abun kai kuma ya zai ko yanzu ma ya yake kuma muna koma muna ta dangana
har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto dai babu wani bayani daga wajen hukumomin kasar musamman ma rundunar sojan Najeriya da yake kula da harkokin tsaro a wannan gari Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta gudiya zama lahu lafiya shine cigaban.
To a gaida Haruna Dauda biyu a canja Taraba ko hukumomi ne suka koka domin ƙara kwararan da yan gudun hijira ke yi a jihar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka hankulan hukumomin jihar Taraba na ƙara tashi sakamakon kwararan yan gudun hijiran da ke ƙetarowa daga ƙasar Kamaru. Waɗannan yan gudun hijira da hukumomin jihar Taraba suka bayyana cewa sun fi 2000 yanzu sun samu mafaka ne a wasu makarantu da sansanin wucin gadi da aka tanadar a ƙananan hukumomin Usa da Kurmiyi, Dominic Ama da Andy Polik da kuma Jakaba Sakal da ke ma shayarwa na kuwa cikin yan gudun hijira. Sun koma bayyana cewa tashi-tashi hankulan da ke faruwa ne yanzu ya sanya su wannan gudun hijira zuwa Najeriya, wanda don haka ma suka buƙaci da aka yi musu ɗauki. Muna cikin mawuyacin hali ta fuskacin kiwon lafiya da cimaka. Muna son hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da su kawo mana ɗauki. Muna son ‘ya’yanmu su ma su je makaranta. Ga kuma irin halin da muke ciki a yanzu, domin kwanan ka duba, ba mu da miskewai, ba mu da wajen kwanciya, a cewar waɗannan ‘yan gudun hijiran. To sai dai kuma dake ƙarin haske kan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki a yanzu, Mr. Hassan Karma da ke ma zama shugaban ƙaramar hukumar Kurmi ya ce yanzu haka suna ci gaba da samun kwararan 'yan gudun hijira a waɗannan ƙananan hukumomi, to amma kuma su ma suna nasu ƙoƙari.
We relay the information to the executive governor of the state to send in food relief material to supplement their hardship.
To wai ko me hukumomin jihar Taraba ke yi dan gane da kwararan waɗannan 'yan gudun hijira a yanzu? Mr. Novoga Dan Abo shi ne ko shugaban hukumar kai ɗauki na jihar Taraba Sema ya ko bayyana irin ƙoƙarin da suke yi a yanzu, ko da yake ya ce lamarin na neman gagarin kundila.
Gwamnan Taraba da ya ba da izu ya furin kudi muka siya kayaki muka kai masu a Kurmi muka kai Wusa da Takum inda suke duka mun je mun ba su, amma yanzu na ga kaya mutanen suna ta zuwa kai da kai. Amma yanzu mun ruta ma Order International Humanitarian Organization a ƙasar nan su tashi su tallafa masu. Domin state government knowing zai join the greater. So you know, we are expecting that NEMA will help peace and that now those are the technical so. The UNICEF duka mun ga mun ta muna sa ido a hanya cewa za mu samu taimako a wurin wannan mutane. Sai mu sake kai masu kuma.
Mr. Navalga Dan Abu kenan da ke ma zama shugaban hukumar kai ɗauki na jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Allah Allah ya Allah hada kanmu a firar kanmu sojuna manufar mu.
To zamu rufe taskar rahotannin namu ne da rahoton zanga-zangan da aka gudanar a jamhuriyar Nijar akan ci gaba da nuna kyamar haraji na wannan shekara da gwamnatin ta fitar. Ga kuma Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan shine karan farko da kungiyoyin fararen kula da ke adawa da dokar harajin 2018 ke gudanar da zanga-zanga bayan da kotu ta sallami wasu gaggan shugabannin wannan tafiya ranar 24 ga watan Yulin da ya shige bayan shafe watanni 4 a kurkuku saboda zargin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba. Ayarin masu zanga-zangar ta wannan Lahadi ya jera ne daga Place du Mont zuwa dandalin Place de la Concertation. Ga jawabin Musa Cangari na kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Mun je kaso mun huto bayan wata 4, sauran abokai mu har yau suna cikin kaso. Na maimaita wannan magana don kusan da kokuwa da inda aka barota ko kuma inda aka dakatar da ita a rana 11 ga watan Maris, daga nan za ta ci gaba ba ku ja da baya fa za a yi.
Ba idan birnin ya mai. Rahotanni na cewa jama'a sun fito kan titi a manyan biranen jihohi 7 na wannan ƙasa, ciki kuwa har da Difa da ke ƙarƙashin dokar taɓaci sanadiyar matsalar Boko Haram, abinda ke fayyace tasirin zagayen da shugabannin waɗannan ƙungiyoyi suka gudanar a makon jiya, in ji Munkaila Halidu.
Daga nan Yame har zuwa Difa, Agadas, Maraji, Zandar, Tilberi, Doso, babu inda mutane busu to ba, muna da ke alhamdulillah yau bayan wata shida da bamu samu dama mun kai jerin gwano yau kun ga mutane sun huto to abin da mutane ba su gane ba wayannan mezuran popular da muke wadi da har da ko cikin luwa da finance din nan na 2000 digit yau ba huda su ba 2000 digit na za a sa su kuma har yau a kawo wani sabuwa a kara kuma kenan wahala za a ci gaba da kishi ne dan shine mun kace wannan kokowa ba za mu bar shi ba insha Allah
haka kuma zagaye na 17 na abin da jami'an fafutuka ke kira journée d'action citoyenne ya samu halartar dimbin mata cikin su har da Naomi Binta Stanley ta kungiyar Rotab
yanzu mata ba su ja baya fa mata suna nan tare da maza yadda maza suka yi mata suka yi ma su ha'a sun fi maza ma bugurmaya kun gane kun ga fitowar da mata suka yi kenan mata ba su nan ba a bar su baya kaya komai yayi sada babu abin da zaka so ka ce ka sai bayi da sada duka komai da komai ya sada gare shi yanzu har wata ta mutu babu wanda suke da kudin wata ma har wata ta mutu babu su san inda suke abin da suke nan gai balle hunkuna balle tukuna wanda ba su da
kungiyoyin na kawancan kadar da concertation d'action citoyenne sun kuduri aniyar sake fitowa a ranar 24 ga watan Satumba domin kalubalantar hukumomi akan maganar dokar harajin 2018 duk kuwa da cewa gwamnatin ta sha ankarar da yan fafutukar cewa bakin alkalami ya riga ya bushe
suna sun ce haka so muke ku hito ku ce musu tunda ba ku so abin da muke so ku kwashi kayan ku ku tsayi kasashen Turai
Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Lallan shugaba Adali ne sirrin zaman lafiya.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 10:11 na safe da minti 21 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu a makon da ya gabata Hassan Maina Kaina ya yi hira da iyaye kan dalilan da ke haddasa shaye-shaye ga karashin hirar ta su
Malam Ibrahim Malam Abdullahi magana akan tashoshin television masu masana halayyar bil'adama wasu suna karawa da cewa waɗannan wayoyi ma na hannu bayan television kamar suna taka rawa haka ne in haka ne kuma tiya suke taka rawa
gaskiya wannan haka ne babbar rawa ma suke taka a cikin al'amari saboda ita waya wadda abace na'ura ce wadda yaro na iya shiga bangare-bangare wani babi ne wanda mai zaman kansa saboda a harkar wayan nan za ka ga ana turereniya ta WhatsApp ta Facebook sannan mutum zai iya shiga YouTube babu abin da kake so gani a waya kamar dai ku za ka ji computer ita ma waya na'ura ce mai zaman kanta sannan abin da zan kara shi ne sai nake ganin shi kansa iyaye yaro idan ya zamanto ya kai wani level ya zamanto bai da abin yi yaro ne ya gama karatu ba neman masana'a ba ba a san bai san abin da yake lokaci ga karatu ya gama ba a samu kuɗin biya masa ya ci gaba karatu ba daga nan yaro tunanin sa zai fara gurbacewa to daga nan da zaran ya likin ya hadu da wani mai mummunar tarbiyya abu ne mai sauki kaga yaro ya fandare ya shiga wani halin da ba haka ake so ba
na'am to zan Alhaji Abdullahi mun gama da abubuwan da suke ji abubuwan nan sauraro kuma maslaha
na'am
da farko me abin yi
na farko tukunna iyaye a ji tsoron Allah tun rangini ranza ne daga foundation ake lalata gini so ina kira ga iyaye cewa su tsarkake niyya da manufa na auren yaya a mata saboda me matan nan su za su zo su zama yayan su
Malam Ibrahim mun ji abin da Malam Abdullahi kana a bangaren ka misali shi yana magana daga foundation da abin da za su tun farko amma kuma idan har an yi gini an azu foundation din abin kuma zo rin cabe a sawa sai za ku ta cikin wannan matsala
to gaskiya kamar da shi a dan wannan yayi magana haka al'amarin ki amma ni ƙarin da zan yi akan wannan al'amarin shine iyaye ya kamata mu tsoron Allah tsoron Allah shine mutun ya tabbatar da cewa duk dan da ka haifa so akwai lokacin da duk abin da kana aikata kana da wani kaso cikin rayuwar danka sannan yadda ake cewa Allah ya bamu yaya a matsayin ka makiyo gobe kiyama kuma Allah zai tambaye ka a cikin duk irin rayuwar da danka yake dan haka idan iyaye suka sa tsoron Allah suka cire son zuciya to in Allah ya da inda suka rike wannan kuma suka bawa makota da ƴan uwa dama ta tsawatarwa akan duk wani abu da ya faru na ƴayansu to insha Allah ina ganin za a samu sauƙin wannan al'amari
to Alhaji Abdullahi idan muka duba kuma abin da yake faruwa a yanzu misali za ga yara suna fita ana badala ana sa wani aski marar kai marar gindi wanda ko waɗanda suke koyar da su ma ba haka suke yi ba ana sa sutura na rashin mutunci aka da sauransu a irin wannan yanayi dawa da me ya kamata a yi
Dazu muna zaune da abokina kafin lokacin wannan hiran yayi akwai wani uba da yazo da ƴarsa ƴar shekara ko biyu ko uku amma irin kayan da shi yaje ya sa kudin shi a kasuwa ya saya mata ta sa ya bani tsoro za a dauki hotonta da shi a aji za ta girma za ta ga cewa ina shekara uku ne ina sa irin waɗannan kaya tun ana saya mun kenan yanzu in ta kai ta saya da kanta uban zai bincika dan me ta sa irin wannan an sa anan babu ba zai bincika ba saboda haka kashi 90 din matsalan yana daga gare mu
now na gane amma Malam Ibrahim to su yanzu misali za ce su yaran ba su na san matsalan kenan duk yana gare iyaye misali
to yara gaskiya shi yaro haka yake kamar wani abu ne wanda aka samar murda shi ake juya shi ake to duk wani abu wanda yaro ya taso da shi gaskiya ni ga nake matsala ita ce ga iyaye take saboda shi yaro abu ne kamar an ce karɗe ita tun yana da danyi ake tankwara shi to dan haka yaro in yana karami akan tarbiyyar da aka ba yaro ita tace ta ko dai a nuna masa hanya mai kyau ya mike ko kuma a nuna masa hanya mara kyau ya mike in ba yaro ya faruwa yayi mu'amala da abokai ba ya lalace magana dai duk aje a dawo gaskiya kan iyaye za tsaya
na'am to a ƙarshe Malam Abdullahi Suleja me wani kalma za ka fi wannan hira da shi ta jan hankali
zan so in ja hankali akan iyaye mu sani cewa an ce tarbiyyar yaro hawa uku ne bakwai din shekara bakwai farko na yaro daga shekara 1 zuwa shekara bakwai yaro sarki ne shekara bakwai na biyu daga shekara 8 zuwa shekara 15 yaro bawa ne dukan shi ake sashi akan hanya ake azabtar da shi ake dan ana son ya gane shekara 16 zuwa 21 yaro waziri ne sai ka riga ka koya mai wakiltan ka ya wazirce ka ya zama waziri in baka nan ya ziyarci wuraren ƴan uwa da kuke zuwa tare da shi a wasan lokacin da kake horar da shi a baya din nan to matakar an samu gargada a wannan gurin to ba shakka za a samu matsala Allah kiyaye
to Alhaji Ibrahim a ƙarshe me yake maka ta ƙarshe
eh to gaskiya jan hankali zan yi iyaye dai su sa ido akan ƴaƴansu da yanayin waye abokan ƴaƴansu da wa suke mu'amala da kuma cire son zuciya akan nuna ma yara kauna
Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya
Masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da Tabada Umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
To da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
A yau Lahadi masu kada ƙuri'a a Sweden sun dunguma zuwa rumfunan zabe domin jefa ƙuri'unsu a zaben ƴan majalisar dokokin ƙasar wanda ake ganin sakamakon sa zai iya sauya matsayar ƙasar wacce ta yi fice wajen rungumar sabbin al'adu musamman wajen karɓar baƙi an yi hasashen cewa ƴan jam'iyyar Democrat masu adawa da tsarin karɓar baƙin waɗanda har ila yau suke rinjayen wato rajin ganin ƙasar ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai su za su samu rinjaye shugaban Koriya ta Arewa ya jagoranci wani gagarumin faretin sojin ƙasar yayin bikin murnar cikar ƙasar shekaru 70 da kafuwa sai dai ba a dandalin Kim Son na biyu da aka saba yin wannan taro Kim Jong-un ya yi jawabi ga dandazon mutanen da suka hallara ba Faretin ya hada hada baje tankunan yaki makamai masu linzami da rundunonin sojojin daban-daban na ƙasar ta Koriya ta Arewa. Kodayake a wannan shekara bikin bai hada hada baje sabbin makamai masu linzami da ƙasar ta kera a baya-bayan nan ba. Wani shugaban ƴan sanda a wani lardi na ɗaya daga cikin ɗumbin jami'an tsaron da aka kashe a Afghanistan a wasu harahare da ƴan ƙungiyar Taliban suka kai cikin tsakiyar daren jiya. Harharan sun auku ne a tsakiyar yankin gabashin Maidan Wardak da yammacin Herat da kuma arewacin lardin Baglan a cewar jami'ai. Wani kakakin gwamnatin yankin Maidan ya faɗa wa muryar Amurka cewa ƴan ƙungiyar Taliban sun farma yankin Demirdat da tsakar daren Asabar.
To madalla da takaitattun labaran mun kawo karshen shirin gaba dayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin da wanda ya bada umarni tufa bunsa ni da injinin mu na wannan lokacin Tian Guang ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku ne lafiya da alheri.
Avec la meilleure musique.